The horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught. History must be learned.
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris kenan muryar ta na rawa yayin da take kwatanta abin da ta gani a cikin sansanin aje bayin tace tilas ne a tuna da firgicin da ya faru a nan ba za a iya hanawa ba tilas ne a koyar da shi tilas ne a koyi tarihi yayin da ake zagayawa da Kamala Harris da mai gidanta Doug Emhoff tana yawan girgiza kanta saboda yadda aka musgunawa bayi a daidai wurin da suke tafiya akwai lokacin da uwar gida Harris ta dan tsaya ta goge hancinta ta shaki iska musamman lokacin da aka nuna mata kurkukun bayi mata a cikin jawabinta ta kara da cewa
they were kidnapped from their home they were transported hundreds of miles from their home
an sace su daga gidajensu aka kwashe ɗaruruwan mil ana tafiya da su ba su da tabbacin inda suka dosa sai suka zo wannan wuri mai ban tsoro tace wasu sun mutu da yawa kuma sun ji yunwa kuma aka azabtar da su an yi wasu mata fyaɗe kafin a yi tafiya da su na dubban mil daga gidansu domin a sayar da su ga wasu da ake kira ƴan kasuwa a kai su Amurka zuwa Caribbean don su zama bayi shin ko mai mataimakiyar shugaba Kamala Harris ta gani wanda ya jijjiga ta haka tambayar da na yi wa Malam Abubakar Garba Usman ɗan jarida ko masanin tarihi kenan
idan in ka shiga wurin ka ga cewa ga kan da ake tafiyar da mutane zuwa su je su yi bautan dole bautan tilas gaskiya akwai takaici kwarai da gaske ranar da na shiga wurin ba yanda za a yi dole sai na yi hawaye kuma na yi hawaye saboda su suka zo turawa ingila suka gina abin da ake ce mai dangiyon wato kurkuku ne mai duhu kwarai da gaske idan mutum na wurin baya gane wani dan wasu ma da ke kusa da shi baya gane ko mutum ma na kusa da shi sai mai shi ya taba shi bayan haka suka gina wani wuri kuma da ake ce mai the point of no return inda ake daukan bayin ake sa su cikin jirgi da mutum ya gara ya kai the point of no return ma'anar shi inda zaka baka iya dawowa ko an saki kama ba za ka iya dawo don kan da aka gina wurin mutum bai samu dama ya dawo da mutum ya yi rigima sai dai ya fada cikin ruwa ya halaka ko kuwa a'a ya yadda a shi sa shi cikin wannan jirgi a tafi da shi ya je ya wannan bauta na dole to kaga kan da aka ce zarafin dan adam kenan
uwar gida Kamala Harris bata kawo batun diyya ga kasashen da aka kwashe jama'ar su zuwa kasashen waje domin cinikin bayi ba sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti kuma masanin tarihi Malam Isa Abdulsalam yace Amurka bata yi laifin cinikin bayi ba domin haka ba lalle bane ta yi batun duniya ba
amma ba za ka masa ma American ta kumfani zo domin kasan American ba ta da history ka ban tayi slavery da kashi da aka yi na cinikin bayi turawa na kasan Europe suka yi so shi muna kira wasu kasa kaman the Dutch the British the German su ne muka gani kasan ne da asalin su suka zo kasan Africa su ne suka haka tsawon ga sai da sayarwan bayi a Africa so shi ina ra'ayin gaskiya ya kamata a duba a ba wani tallafa ma Africa wani kudi na compensation wanda yake zai kawo mu da kwanciyar hankali amma su American za su taimaka mana wannan abu da ya mu da rabi mana za mu ce kaman kasa American da kanta ta yi ba domin a tarihin mu kasan mu na Ghana kunci Africa ba wani tarihi mai gurawa ai American su za su ga shiga wannan same bayi
uwar gida Kamala Harris dai ita ce mataimakiyar shugaban kasar Amurka bakar fata na farko da ta ziyarci wannan sansanin ajiyar bayi na Cape Coast Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana